You are amazing, so amazing, yeah, yeah, oh, 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 yeah, 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 yeah. Lord God, we've seen all your creation, and we know that all you've created is perfect. It's perfect, Lord. We know that everything you made are so detailed, Lord, and we know everything is perfect. Everything is perfect. You are amazing, God. Oh, oh, oh. You are amazing, God. You are amazing, God. Oh, oh, yeah. You are amazing, God. Be your tissue, Seni Toye. Be your tissue, Seni Toye. Bomi she wonu agbonko Seni Toye. Afi watch Jesus. Bomi she wonu agbonko Seni Toye. Awa maridi. Awa maridi Jesus. Awa maridi. Awa shubon aripe onti ota dara dara ni. Awa maridi, awa maridi, yeah, no. Awa maridi, awa maridi. Awa maridi. For sure, Jesus, you are amazing. Won't you da 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 da